الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أزكى البشرية محمد بن عبد الله قائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته zamu ci gaba da karatu a cikin littafin Aqdaul Musallin littafi wallafar Sheikh Al-Allama Muhammad Siddiq Al-Minshawi alayhi rahmatullah a wannan masallaci na Uthman ibn Affan da ke nan anguwar Matsango a cikin garin Azare karamar hukumar Katagum jihar Bauchi Najeriya yau muna yammaci na 15 ga Dhulhijja lissafin hijira ya kama shekara 1447 wanda kuma yake daidai da 1 ga watan 6 miladiya shekara 2026 zamu tashi a cikin gabar da muke karatu akan kurakuran da malam ya kawo a cikin sujudar rafkanwa zamu tashi akan kuskure na hudu qauluhum subhana man la yashu wa la yanamu fi sujudi sahwi kuskure ne fadin wasu da suke yi subhana man la yashu wa la yanamu fi sujudi sahwi a cikin sujudar rafkanwa fadin subhana man la yashu wa la yanamu kuskure ne akwai wadanda idan sun yi sujada idan tarafkanwa ce maimakon zikirin da aka saba subhana rabbiyal a'la ko kuma subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi ko kuma subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh ko subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma ighfirli ko wani zikiri daga cikin zikirin da ake a sujjada maimakon wannan sai su ce subhana man la yashu wa la yanamu wai tsarki ya tabbata ga wanda baya rafkanwa kuma baya bacci to fadin wannan kuskure ne wa nasma'u kathira min al-musallin malam yace muna jin da yawa daga cikin masu sallah yaquluna bihi suna fadin wannan zikiri inda sujudi sahwi yayin sujudar rafkanwa wala asla lahu malam yace kuma ba shi da wani asali ba shi da wani asali bid'a ce kawai qala shuqairi muhammad ibn ahmad ash-shuqairi rahimahullah yace walam yahfazu anhu sallallahu alayhi wa sallama dhikrun khasun bisujudi sahwi sayyidan walam sai ace walam yahfaz anhu dhikrun khasun da sujudi sahwi haka ya kamata ba za a ce yahfazu kuma a ce dhikrun ba in an ce yahfazu sai da a ce dhikran walam yahfazu anhu sallallahu alaihi wa sallama dhikran khasan da sujudi sahwi sai dai a faɗi haka to amma idan kun kula dhikrun khasun aka rubuta to ba zai zama yahfazu ba a baya sai dai ai amfani da ibarar da malamai suka saba amfani da ita maimakon a ce walam yahfazu anhu sai a ce walam yuhfaz anhu walam yuhfaz anhu shikenan wannan dama ibarar haka aka saba faɗa walam yuhfaz anhu sallallahu alaihi wa sallama dhikrun khasun li sujudi sahwi ba a haddace wani zikiri na musamman a sujjadar rafkanwa ba daga annabi sallallahu alaihi wasallama ma'ana ba wani abun da aka rawaito wanda yake nuna annabi alaihi salatu wassalam ya kebance sujudar rafkanwa da wani zikiri na musamman. A'a, wato kenan abinda aka sani na zikirin sujjada a cikin sallah shine dai zikirin sujjada idan an yi sujjada rafkanwa. Sujjadarka a sallah ka saba ka ce subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, to hakan dai ake faɗa in ta rafkanwa ce. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, shi din dai ake faɗa idan ta rafkanwa ce. Babu wani zikiri na daban na sujjadar rafkanwa. Malam ya ce bal azkaruhu ka sa'iri azkari sujudi li salawat, kawai zikirin sujjadar rafkanwa iri ɗaya ne da sauran zikirori na sujjadar sallah. Wa amma ma yuqalu min annahu yaqulu fihi subhana man la yashu wa la yanam, amma abinda ake faɗa cewa wai annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa subhana man la yashu wa la yanam, sarki ya tabbata ga wanda baya rafkanwa baya bacci. Walam yaf'alhu annabiyyu sallallahu alaihi wasallama wala ashabuhu, ko annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ko sahabbansa babu wanda yayi wannan zikirin a sujjada. Walam yadulla alayhi dalilu min as-sunnati al-batta, sanan babu wani hadisi dalili daga sunna da ya nuna haka kwata kwata, shine al-batta kwata kwata. Babu wani dalili daga sunna da ya nuna wani zikiri na daban a cikin sujjadar rafkanwa. Wannan duka daga Malam Shukairi a cikin littafinsa As-Sunanu wal Mubtada'at. Kuskure na biyar, julusuhum litashahhudi fi sujudi sahawi, zaman tahiya a sujjadar rafkanwa, zaman tahiya a sujjadar rafkanwa. Hadha ma yaf'aluhu ammatul musallina illa man rahima rabbi, wannan shine abin da dama cikin masu sallah ko gama garin masu sallah suke aikatawa. Illa man rahima rabbi, sai wanda Allah madaukakin sarki ubangiji na ya ji kai. Amma malam yana nufin in ka duba masu sallah to zaka samu galibin su idan rafkanwa ta kama su a cikin sallah, to idan suka yi wannan sujada guda biyu to suna yin zama su yi tahiyya, wanda wannan kuskure ne kamar yadda karatu zai zo mana. Idan mutum ya yi sujadar rafkanwa ko kabli ko ba'adi, abin da ya fi dacewa da shari'a shine in ya gama sujadarsa guda biyu ya dawo ya zauna sallama zai, ba zai sake wata tahiyya ba. Wa in kana cikin malaman fiqhu akwai waɗanda suka wajabta musamman a ba'adi, suka ce idan ba'adi ce to za a yi. Ba'adi ita ce sujadar rafkanwa bayan an yi sallama. To tunda ka yi tahiyya ka yi sallama sai ka yi sujada guda biyu sai ka dawo ka sake zama, to sai suka ce ka sake yin wata tahiyya sannan ka sake sallama, kamar yadda yake a Hanafiya suka ce dole ne. Wasu kuma suka ce mustahabbi ne a rafkanwa bayan sallama, a ba'adi mustahabbi ne ka sake yin tahiyya, amma a kabli babu tahiyya kamar yadda yake a Hanafiya, su ma a kabli babu tahiyya. Amma a Malikiya suka ce mustahabbi ne a sake tahiyya a kabli, mustahabbi ne a sake tahiyya a ba'adi duka, amma su ma suka ce mustahabbi ne. So ko a Malikiyar kenan da a ce mutum zai yi sujadar rafkanwan nan guda biyu bai yi tahiyyar ba ya sallama, to a mazhabar mu ta Malikiya ba abin da ya samu sallarsa, sallarsa ta yi. Hakan nan idan ba'adi ce yayi sallama bai yi tahiyya ba, sallarsa ta yi. Amma suna ganin mustahabbi ne ya sake yin tahiyya. To karatunmu yana gwada mana cewa sake yin tahiyya bayan sujudar rafkanwa yana daga cikin kurakurai. Idan mutum ya gama sujudar farko ya koma ya yi ta biyu ya dawo ya dago ya zauna, to kawai idan ya zauna zai dan yi jinkiri ne irin wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi don raba tsakanin aiki da aiki. An gane? Yawa, Annabi sallallahu alaihi wasallama duk sanda zai raba wani aiki da wani aiki a cikin sallah, idan babu wani zikiri a tsakani to yakan dan jira. Wannan jiran gwargwadon yadda za a yi numfashi a mayar, irin wannan jira. Shi yasa idan ya gama karatun sura kafin ya yi ruku'u yakan jira, ba wai yana gamawa minal jinnati wan nas Allahu akbar ba numfashi a tsakani ba, haka yake ba. Yana raba gama karatun da tafiya ruku'un da numfashi cikakke. Numfashi cikakke kuma shine numfashin da aka hura aka ja, ko aka ja aka hura, shi yake ba da numfashi cikakke. Kamar yadda idan ya dago daga zama zuwa tsayuwa, ko daga sujjada zuwa tsayuwa a cikin sallah, in an dago ba za a ci gaba da karatu ba. Misali raka'ar farko, an gama raka'ar farko, an gama sujjada ta biyu, ba miƙewa za a yi ba, sawa'un ko an yi zaman hutu ko ba a yi ba, miƙewa za a yi don ci gaba da karatu. To ba wai ana miƙewa da zaran ana gama kabbara sai a fara karatu ba. Allahu akbar, Allah alhamdulillahi rabbil alamin, Allahu akbar alhamdulillahi rabbil, sai an jira an samu numfashi tsakanin kabbaraka da kuma fara karatunka. To kamar haka ne, shi yasa ko sallar jana'iza yake yi Annabi alaihi salatu wassalam, idan yayi kabbara ta hudu, in ya gama kabbara ta hudu, ba yana gama kabbara ta hudu sai kawai ya ce assalamu alaikum ba, a'a sai ya jira, sai ya jira. To haka ne sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama dan wannan jiran gabanin shiga wani aikin. To idan haka ne, wanda ya sujjada rafkanuwa ko qabli ko ba'di, idan ya dawo ya zauna to zai dan jira gurgurdan yayin numfashi ya maida sai ya sallama, amma ba wani zikiri a tsakanin, ba tahiyya da za a saki. Shine abinda karatunmu yake karantar da mu. To shi yasa a karatun sai malam yace hadha ma yaf'aluhu ammatul musallin, sake yin tahiyya bayan sujudar rafkanuwa wani abu ne daga magarin masu sallah, mafi yawan masallata suke aikatawa. Illa man rahima rabbi, sai daga cikin wanda ubangiji na ya ji kansu ne ba sa yi wanda suka samu karatu. Wa hadha mukhalifun lisabiti anhu sallallahu alaihi wasallam, wannan kuma ya saba wa abin da ya tabbata daga Annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, annahu salla, abin da ya zo gare mu daga Annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi shine wata rana yayi salla, fa qama fi rak'ataini, sai ya miƙe a raka'a biyu, ma'ana da ya raka'a biyu sai ya miƙe. Fa sabbahu bihi, suka masa tasbihi suka ce subhanallah, fa madha, sai ya ci gaba da sallarsa. Maimakon ai zaman tahiyya sai ba ai zaman tahiyya ba, sai ya miƙe tsaye, sun ce subhanallah amma bai dawo ba. Me yasa? Kun san a karatun fiqhu a mazhabar mu ta malikiya, Allah ya musu rahama, suka ce idan liman ya miƙe daga raka'a biyu bai yi tahiyya ba, a yi masa tasbihi, idan bai rabu da ƙasa ba ya dawo, idan kuma ya rabu da ƙasa ya ci gaba. An gane ko? Meye ma'anar bai rabu da ƙasa ba? Yayin da mutum yake tashi, yana tashi ne daga gabansa guda bakwai na sujjada. Ya ɗaga goshinsa daga ƙasa, wannan gaba ɗaya kenan. Hannayensa biyu da gwiwoyinsa biyu da ƙafafunsa biyu suna ƙasa, shida kenan suna ƙasa. Goshi kuma ya ɗaga. To yayin da ya cire gwiwoyinsa, a karatun da muka yi, idan mun tafi akan cewa gwiwa ake fara ɗagawa, yayin da ya cire gwiwoyinsa, hannayensa suna ƙasa, ƙafafunsa ma suna ƙasa, ya ɗaga nawa kenan? Ya ɗaga uku, saura huɗu. To idan ya tuna, in shi kaɗai ne, ko aka masa tasbihi, in shi liman ne, to zai iya komawa ya zauna, domin bai rabu da ƙasa ba, tunda a cikin gaba bakwai huɗu suna ƙasa, don haka sai ya dawo. Amma idan ya rabu da ƙasa, ma'anar ya rabu da ƙasa shi ne hannayen ma ya ɗaga su, ya ɗaga goshi, ya ɗaga gwiwa, ya ɗaga hannaye. Yanzu a cikin gaba bakwai biyar sun tashi, to wannan sunansa ya tashi. Don haka ba zai mai da su ƙasa ba, sai ya ci gaba ya miƙe. Wannan ita ce ƙa'ida. A Malikiyar suka yi saɓani, wanda ya miƙe ɗin sai da ya tsaya tsaye, sai ya dawo, ko dai ya tuna, ko aka masa tasbihi aka ce subhanallah, sai ya dawo, me hukuncin sallarsa? Wasu suka ce sallarsa ta ɓaci, wasu suka ce sallarsa ba ta ɓaci ba. To wannan dalilin ne yasa na tsaya a wannan gabar, domin ɗan ja hankali. Mu kiyaye wannan gaba, tana da muhimmanci sosai. Kun ga anan a karatu Annabi alaihi salatu wassalam, da aka ce masa subhanallahi bai dawo ba, saboda ya riga ya miƙe. To asali haka yake a sunna, idan ka riga ka miƙe ba za ka dawo ba. To me yasa Malikiya suka yi saɓani, har wasu suke cewa wanda ya dawo sallarsa ta ɓaci, wanda suka ce wanda ya dawo sallarsa ta ɓaci, cewa suka yi ai da ya tsaya ɗin nan, tsayawa a sallah ai rukuni ne, tsayawa farilla ce cikin farillan sallah, tahiyya kuma a sallah sunna ce, me yasa zai ɓata rukuni don ya zo ya sunna? Don haka tunda ya ɓata rukuni don ya zo ya sunna, sallarsa ta ɓaci, da gangan ya ɓata rukuni. Wasu kuma suka ce a'a, sallarsa ba ta ɓaci ba, wannan duk gyaran sallah ne, duk a cikin sallah ne, don haka sallarsa ba ta ɓaci ba. Amma dai ba haka ya kamata ya yi ba, ya ci gaba da sallarsa idan ya riga ya miƙe. To shi ne makamancin haka ne, asalin haka ne. Yanzu malam yake karantar da mu daga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, cewa Annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi, ya miƙe a raka'a biyu, aka ce subhanallah, bai dawo ba, famada, sai ya ci gaba. Falamma faragha min salatihi, yayin da ya idar da sallarsa, sajada sajadataini, sai ya yi sujjada guda biyu, thumma sallama, sannan ya yi sallama. Kun ga nan wace iri kenan ya yi, ƙabli ko ba'adi? Ƙabli ya yi. Yayin da ya gama sallarsa, nan da ya gama sallarsa ba ana nufin ya sallame ba, yayin da ya gama saura sallama, so sai ya yi sujjada guda biyu, thumma sallama, sannan sai ya yi sallama. To kun ga a nan Annabi alaihi salatu wassalam ya yi sujjadar rafkanuwa, amma ba a ce ya sake tahiya ba, aka ce da ya yi sujjada guda biyu sai ya yi sallama, ba a ce sai ya sake tahiya sai ya yi sallama ba. Shi yasa malam ya ce fil hadisi, a cikin wannan hadisin, isbatu adami mashru'iyyati tahiyyat, isbatu adami mashru'iyyati tahiyyati ba'da sajdataini. A wannan hadisin ana tabbatar da rashin shar'antuwar ko rashin shar'antarwar yin tahiyya bayan sujada biyu na rakanwa. Wannan hadisin yana tabbatar mana cewa babu tahiyya bayan sujadar rakanwa, wa huwa thabitul mahfuz, wannan kuma shine abin da ya tabbata aka kiyaye a karatu. Wa amma ma rawahu ash'atu min hadithi Imran ibn Husayn radiyallahu anhu qala salla rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bin nasi fasaha fi salatihi fasajada sajdatay sahwi thumma tashahhada thumma sallama fahadhihi ziyadatu shadhatun li mukhalafati ash'atu li thiqati fi hadhihi ziyada. Malan yace wa amma ma rawahu ash'ath, amma hadithin da ash'athu ya rawaito, ash'athu shine ash'athu ibnu abdul malik al-hamrani, ash'athu ibnu abdul malik al-hamrani rawin hadisi, riwayar ash'athu min hadithi imran ibn husayn, cikin hadithin imran ibn husayn shine sahabin hadisin, shi kuma ash'athu ya rawaito wannan hadisi daga tabi'i Muhammad ibn Sirin, shi kuma Imran ibn Husayn shine sahabin hadisi. Qala, abin da yazo a wannan hadisin ta riwayar Ash'ath shine salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bin nasi, manzon Allah tsira da amincin Allah subhanahu a gare shi ya ja mutane sallah, fasaha fi salatihi sai ya samu rafkanwa a cikin sallarsa, fasajada sajadatay sahwi sai yayi sujjada guda biyu na rafkanwa, thumma tashahhada sannan yayi tahiyya, thumma sallama sannan yayi sallama. An ji wannan hadisin? Wannan hadisin ya nuna me? Ya nuna cewa Annabi alaihi salatu wassalam da ya samu wannan rafkanwa, da ya sujjada guda biyu na rafkanwa, ya sake tahiyya sannan yayi sallama. Wannan riwayar Ash'ath kenan Ibn Abdul Malik. Tayyib, malam yace fa hadhihi ziyada, to wannan ƙarin da yazo a cikin hadisin thumma tashahhada shine ƙarin, thumma tashahhada shine ƙarin, to wannan ƙarin shadhatu ƙari ne shadhi a ilimin hadisi, idan an ce wa matani shadhi ko aka ce wa riwaya shadha ko aka ce wa ziyada shadha, to abinda ake nufi da shuzubi shine wani ne cikin marawaita hadisin ya kadaita da wannan abun, bayan kuma shi mai rauni ne, waɗanda suka fi shi ƙwari da kiyayewa da aminci sun rawaito babu wannan, ba tare da wannan abun da shi ya zo da shi ba. An gane? Aƙalla ka ce yanzu ya za a haɗa mutum goma su ce an yi kaza, sai wani mutum ɗaya shi kuma sai ya zo ya faɗi abin da ba haka suka faɗa ba, ko dai shi ya ce ba a yi ba, ko kuma shi ya ce da aka zo kaza ɗin nan sai ya ƙara wani abu, su kuma goman nan duk ba wanda ya zo da wannan ƙari, sannan duka goman nan amintattu ne, shi kuma shi kaɗai ɗin nan shi kuma ma ana tuhumar yana da rauni, goma ne za a watsar da nasa a ɗauki nasa, ko kuma shi ne za a watsar da nasa a karɓi nasu, ba ko shakka nasa za a watsar a karɓi nasu. To shi yasa idan mai rauni ya ware da wani abu, wani saƙo na daban wanda masu kwari su ma sun rawaito maganar, amma ba su zo da wannan saƙon ba, to ana bar masa kayansa wannan saƙon. Wannan shi ake cewa shuzuzi a gwarance. An gane ko? Don haka yanzu a nan shi wannan marawaici Ash'asu shi ne ya ambaci tahiya, kuma daga sahabi guda ɗaya Imran ibn Husayn, su ma waɗancan da suka rawaito ɗin su ma duka daga Imran ne, zancen Imran ne dai shi kaɗai ne, amma wannan ya kawo daban, su kuma waɗannan suka kawo daban. To malam ya ce fa hadhihi ziyadatu shadhatun, wannan ƙari da aka samu daga Ash'asu ƙari ne wanda yake ware, ware ne. Limukhalafati Ash'asi listiqati, saboda shi Ash'as ya sabawa marawaita, ya sabawa marawaita amintattu fi hadhihi ziyada, a wannan ƙarin da ya zo da shi. Qala ibn Hajar, malam ibn Hajar al-Asqalani yace da'afahu al-Baihaqi, shi Ash'asu al-Imam al-Baihaqi ya raunana shi, ya ce malam Ash'asu mai rauni ne. Wa ibn Abdul Barri, malam ibn Abdul Barri hafizul maghrib, shi ma ya ra'afa shi, ya ce malam Ash'asu mai rauni ne. Wa ghairuhuma, da wasu malaman ma banda waɗannan guda biyu duka sun ra'afa malam Ash'asu. Wa wahhamu riwayata Ash'as, sun wahamar, ma'ana sun tabbatar da rudani da ke cikin riwayar Ash'as limukhalafatihi ghairahu min al-huffaz, saboda ya sabawa amintattu, ya sabawa masu kwari waɗanda ba shi ba. An ibn Sirin, wato kuma su ma din sun rawaito ne daga ibn Sirin, ai limukhalafatihi ghairahu min al-huffaz an ibn Sirin, saboda ya sabawa masu kwari da suka rawaito hadisin daga ibn Sirin, duka sun rawaito babu maganar sake tahiya. Fa innal mahfuza anhu fi hadisi Imran laysa fihi dhikru at-tashahhud, domin abinda aka kiyaye fi hadisi Imran, a cikin hadisin Imran ibn Husayn laysa fihi dhikru at-tashahhud, babu kwata-kwata ambatan tahiya. Wa rawa Siraju min tariqi Salamah ibn Alqamah fi hadithi fi hadhihi al-qissa. Wa rawa Siraju, mala yace As-Siraju nan, As-Siraj yana nufin Muhammad ibn Ishaq An-Naisaburi sahibul Musnad. Akwai Musnad As-Siraj, Musnad na al-Imam As-Siraj ko al-Allamah As-Siraj Muhammad ibn Ishaq An-Naisaburi, shine As-Siraj. To da malam yace wa qala As-Siraj ko wa rawa As-Siraj, Siraj ya rawaito, nan Siraj da ake nufi Siraj malami mai littafin Musnad, cikin Musnad As-Siraj. Dan haka malam Siraj ya rawaito a cikin littafin sa Al-Musnad min tariqi Salamata ibn Alqama, ta hanyar marawaicin nan Alqamatu ibn Salamatu ibn Alqama At-Tamimi fi hadhihi al-qissa, a cikin wannan kissar ta sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wacce ya miƙe a raka'a biyu bai yi zaman tahiya ba, ya samu rafkanwa. Sun rawaito qultu libni Sirin fattashahud, Salama ibn Alqama yace na ce da Muhammad ibn Sirin, Muhammad ibn Sirin shi ne wanda ya zama mai rawaitowa daga Imran ibn Husayn, almajiransa su ne suka rawaito a wajensa daban-daban-daban-daban, to ciki har da shi ash'asu, shi kuma mai rauni ne. To ga wani cikin almajiran Salamat ibn Alkama yace, na ce da malam ibn Sirin, fattashahud ta hiyafa. Daga cikin almajiran ibn Sirin, Salama ibn Alkama yace, na tambayi malam mani ta kanas game da tahiya. Kaga yadda zai ƙara fito maka cewa shi ash'af abin da ya faɗa ba daidai ba ne. Tun daga wani ma cikin ɗaliban ashe ya tambayi malam ɗin akan tahiya. Fattashahud akramaka Allahu, to ya batun tahiya kuma? Ka ba mu labarin Rafkanuwar da yadda aka kwashe, da yadda aka yi gyaran, amma baka ce komai akan tahiya ba. Kala, sai malam ɗin ya ce, lam asma fittashahud shay'a, ni ban ji komai akan tahiya ba. Ji malam Muhammad bin Sirin, ni ban ji komai akan tahiya ba. Sannan shi kuma ash'asu a can ya ce, thumma tashahhada, sannan ya yi tahiya. Kuma ya ce daga wannan malamin ibn Sirin ya rawaito. Kuma ga ibn Sirin ɗalibinsa ya tambaye shi tahiya fa, ya ce masa, ni ban ji komai akan tahiya ba. Kaga ba shi ya faɗi wancan zancen ba kenan. Wa qala wa kadhal mahfuz an Khalid, an Khalid al-Hazza bi hadha al-isnad. Sai shi mai littafi Asirajo yace, wa kadhal mahfuz an Khalid al-Hazza, hakan nan abinda aka kiyaye kenan daga Khalid ibn Mahran al-Basri, shine Khalid al-Hazza. Daga Khalid al-Hazza shine Khalid ibn Mahran al-Basri yace, shi ne abin da aka kiyaye a gare shi. Shi kuma wannan Khalid ɗin kuma rawi ne daga cikin ruwa na Imam Muslim. Idan kana karatu a Sahihu Muslim, za ka tadda wannan rawin Khalid al-Hazza, don haka karɓaɓɓen rawi ne. Wa kadhal mahfuz an Khalid al-Hazza, haka wannan shi ne aka kiyaye daga Khalid al-Hazza bi hadha al-isnadi, da wannan isnadin. Fi hadithi Imran, a hadithin Imran ibn Hussein, laysa fihi dhikru at-tashahhud, babu ambaton tahiya a ciki. Kama akrajahu Muslim, kamar yadda Muslim ya fitar. Kun ga nan din ma hadithin Muslim din ne. Fasarat ziyadatu ash'atha shadha, sai ya zama wannan ƙarin da ash'athu ya zo da shi Ibn Abdul Malik, ƙari ne shadhi, wato ƙari ne wanda ya zama ware, ya zama ware. Walihaza qala ibn al-Munzir, saboda haka ne ma malam ibn al-Munzir al-Allama sahibu kitab al-Ijma', ibn al-Munzir mawallafin littafin nan al-Ijma', yace, la ahsibu at-tashahhuda fi sujudi sahwi yathbutu. Malam ibn al-Munzir yace, kai, ni fa bana zaton tahiya a sujudar rafkanwa ta tabbata. Kai, yace, ni bana zaton batun tahiya a sujudar rafkanwa yana da tabbas, babu, bai tabbata ba kenan. Ai laysa lahu aslu, ma'anar zancen shine maganar tahiya dai a sujudar rafkanwa bata da asali. Don haka ga wanda ya fahimci karatun kenan, wanda sujudar rafkanuwa ta kama shi a cikin sallah, ta same shi a cikin sallah, ko kabli ko ba'di, idan ya gama sujudarsa guda biyu ya dawo ya zauna, to numfasawa kawai zai yi, irin wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantas don raba aikin da aka kammala da kuma aikin da za a shiga a cikin sallah. Shikenan, in yau nan numfasa, sai kawai yayi sallama. Idan ya ce zai yi tahiya, to babu dalili a kan yin tahiya. Dama iya dalilin kenan wannan riwayar ta Ash'asu ibn Abdul Malik. Kuma wannan yanzu gashi malamai sun yi bayanin cewa ziyada ce shadza, don haka ba za a yi la'akari da ita ba, li mukhalafati Ash'as as-siqat, saboda Ash'as ya sabawa amintattu da suka fi shi aminci. Allahu ta'ala alam. Sai na shida, i'tiqadu sujudi sahwi faqat inda tarki ruknin minas salati. Daga cikin kurakuran da ake a sujadar rakanuwa shine wato fahimtar wasu ko kudurin wasu cewa sujadar rakanuwa kadai ana yin ta ne inda tarki ruknin minas salati lokacin da aka bar wani rukuni na sallah. Wannan kan ba an ce zukewa take ba. To yau ya wato fahimtar wasu kan cewa wai sujadar rafkanuwa kadai ana yin ta ne sa'ilin da aka bar rukunin sallah, duk wanda ya samu wannan fahimtar yayi kuskure. Ai rukuni ba a masa sujadar rafkanuwa, rukuni fa shine kamar Fatiha, shine kamar ruku'u, kamar kace sujjada a cikin sallah. To wanda ya bar Fatiha ko wanda ya bar ruku'u ko wanda ya bar sujjada a cikin sallah, ai wannan abun da ya bari din ai yafi karfin sujjada biyu. Ai sujjada biyu na rafkanuwa ba za su biya wannan bashin ba. Don haka kuskure ne tsammanin cewa sujjadar rafkanuwa ma kadai ana yin ta ne a rukuni. To masu wannan fahimtar ka ai karatu ne ma ba su yi ba. Ai wata fahimtar ma ta karatu ne. Da yawa daga cikin fahimta da malam yake kawowa, ko wacce muka wuce dazun nan ka ko yanzun nan kai ta magana tahiya, ai fahimta ce ta karatu. Tunda wasu sun fahimci riwayar Ash'ath ta inganta ne, suke tahiya suka ce ai tahiya, kaga wannan fahimta ce ta karatu. Amma fahimtar cewa a sujadar rafkanuwa ana yi ta a rukuni ne, to wannan ba mun fahimta karatu ba ne. Ba wani malami a duniyan nan da zai maye gurbin rukuni da sujadar rafkanuwa, sai dai an cikin gari. Don haka malam yace yuqti'u ba'dul musallin, wasu daga cikin masallata suna kuskure. Inda ma yaktafuna bi sujudi sahwi inda nisyani rukunin min arkanis salah, yayin da suke wadatuwa da sujadar rafkanuwa yayin manta wani rukuni daga cikin rukunan sallah, wannan kuskure. Kar ruku'i kamar ruku'u, aw sujudi ko sujjada, duna i'adati tilkar raka'a, kuma ba tare ma da sun maimaita wannan raka'ar ba da aka rasa ruku'un a cikinta ko raka'ar da aka rasa sujjada a cikinta, kawai shikenan sun tuna ba su yi ruku'u ba suka ci gaba, sai da suka zo ƙarshen sallah sai suka yi kabli, ya tuna bai yi sujjada ba ya ci gaba, sai da ya zo ƙarshen sallah sai ya kabli, wannan kuskure ne. Ko ya tuna bai yi Fatiha ba sai da ya zo ƙarshen sallah sai ya kabli, a'a, ba tare da ya sake wannan raka'ar da ya jefar da wannan rukunin ba. Wa hadhal fahmu i'taqadahu kathiru min al-musallin, wannan fahimtar da yawa daga cikin masallata sun kudura, amma wannan fahimta ce ta molonka. Duk mai sallar da ya dauki haka, to wannan yayi amfani kawai da son zuciyarsa ne, domin karatu baya bada wannan sakon. Wassawabu, malam yace zance na daidai, anna man nasiya ruknan minal arkani, shine duk wanda ya manta wani rukuni daga cikin rukunan sallah, kasujudi war ruku'i, kamar sujjada da ruku'u, alayhi an yu'ida tilka raka'a, wajibi ne a kansa ya maimaita wannan raka'ar, thumma yasjudu lis-sahwi, sannan sai ya yi sujjadar rafkanuwar. To amma nan malam ya kamata ya faɗi wani abu gabanin ya faɗi wannan zance, saboda idan malam ya bar karatun a haka, to mai jinsa zai ɗauka cewa a kowane irin hali abin da za a yi kenan. amma laysa ala itlaqihi, ba kamar yadda malam yace haka abun yake ba, ba dan malam yayi kuskure ba, sai dan kawai ya takaita zancen ne, kuma ba wurin da za a takaita bane ba, dan wani zai dauki wata fahimta ta daban. Mutumin da ya bar ruku'u ko ya bar sujjada, kafin a ce ya sake raka'ar sai an bashi dama, sai in damar yin wannan aikin ya kubce masa. Idan damar yin wannan aikin ta kubce masa, shine sai ya wata raka'a. Kamar yaya? Shine mutumin da a raka'arsa ta farko ya manta ruku'u, yana sujjada sai ya tuna au ashe bai yi ruku'u ba, to sai ya bar sujjadar sai ya dawo ruku'u, sai ya dawo ya tsaya. In ya tsaya sai ya numfashi, ya numfasa yadda na gaya muku, tunda yanzu ba karatu zai sake ba. In ya dawo ya tsaya sai ya numfasa, tunda ya gama karatu dama, sai dai dama bai yi karatun ba, ya gama karatu ya dawo ya tsaya sai ya numfasa. In ya numfasa sai ya ruku'u, sai ya dago, sai ya tafi sujjada. Abin da ya yi dazu ya zama ƙari a sallah. Ko kuma mutumin da ya manta sujjada ko ta ɗaya ko ta biyu, ko da yake yi mata sujjada kan duk ɗaya ce, ya manta sujjada sai ya miƙe tsaye, da ya miƙe tsaye ya fara karatu sai ya tuna ashe bai yi sujjada ba, sai ya bar karatun sai ya koma ya faɗi ya yi sujjada ba, sai ya sake ruku'u ba, tunda magana sujjada ce, sai ya faɗi ya sujjada. Idan ya yi ta ya taso sai ya dawo tsayuwa, sai ya zama abinda ya yi ɗazu ya zama ƙari a sallarsa. To kun ga wannan ai ba raka'a ya sake ba, ya koma ne gurbinsa ya sake ɗaukowa. To amma ana maganar ya sake raka'a ne yayin da komawa zuwa ga abin da ya bari ɗin ya wuce masa, ya wuce masa, to sai ya sake raka'a. Ita kuma sake raka'a shine gina wata, shine sake raka'a gina wata. A raka'arsa ta farko ne sai ya bar ruku'u, da ya bar ruku'u bai tashi tunawa ba, sai da yana karatun raka'a ta biyu sai ya tuna ashe bai yi ruku'u ba a wacce raka'a da ta wuce. To ya zai koma? Gane? Ta wuce. Dama da yana sujjada ne sai ya taso ya koma tsayuwa, shine ya koma baya. To yanzu yana tsaye ne yana karatu, sai ya tuna ashe raka'a da ta wuce bai yi ruku'u ba, ya zai koma mata? Ya ai ta wuce, ya batta. Da haka sai ya ci gaba da karatunsa. Idan ya ci gaba da karatunsa shikenan sai ya yi ruku'u. Idan ya yi ruku'u shikenan da haka da haka, maimakon wannan ta zama ta biyu sai ta zama ta ɗaya. Da haka maimakon in ya kai ta ya zama tahiya sai ya miƙe, mai kallonsa zai ga ya yi raka'a uku, amma shi ya san biyu ne, ta farkon ta san matsala ya jefata. To wannan shi ne sake raka'a, shi ne wadda malikiya suke cewa gina raka'a. Haka idan sujjada ya bari, muka ce lokacin da yake tsaye yana raka'a ta biyu, da ya tuna ya bar sujjada zai koma ya yi sujjada. Amma yanzu bai tashi tuna ya bar sujjada ba, sai da ya yi ruku'u na raka'a ta biyu. Da ya yi ruku'u na raka'a ta biyu sai ya tuna, ashe raka'ar da ta wuce bai yi sujjada ba, to da ya zai koma? Ya batta, dole ya fita a cikinta. Shigansa ruku'un wannan raka'ar ya raba shi da waccan raka'ar kwata-kwata. Da yana tsaye ne ya tuna zai koma, amma tunda ya kama gwiwa to ya shiga wannan raka'ar waccan ya batta kwata-kwata. Don haka ta tafi malgaya, to ko sai ya ci gaba da sallarsa. Amma sai ta dawo ta nawa? Ta nawa? Ta daya. Sai ta dawo ta daya. Sai ya sake goya mata ta biyu, waccar ya watsatta. Kenan da malan sai ya ce mana, wanda ya manta rukuni daga cikin rukunnan sallah, kamar ruku'u, kamar sujjada, ya zo da shi idan akwai sauran dama, ya zo da shi idan bai yi nisa ba. An gane ko? Ya zo da shi idan bai kulla wata raka'a ba. Duk wannan ibarar zai iya faɗa. Idan kuma damar ta wuce ko raka'ar ta wuce, to sai ya zo da raka'a madadinta. Kaga an bashi dukkan dama guda biyu. To abin da yasa na tsaya na ɓata lokaci yanzu a nan, saboda in mun bar karatun a haka, muka ce wanda ya manta rukuni cikin rukunnan sallah, kamar ruku'u ko sujjada, to wajibi ne a kansa ya maimaita wannan raka'a, sannan ya sujjada rafkanwa. Kaga dama ɗaya kawai muka bashi, ba mu bashi damar komawa ba, in akwai damar komawa. To amma da malam ya ce thumma yasjudu lis-sahwi, sannan sai ya yi sujjada ta rafkanwa, to wannan zance shi ne abin yi. Wato bayan ya yi wannan gyaran, ya zo da rukunin, idan akwai damar zuwa da shi, na gaya muku cewa in ya zo da rukunin, to zai zama aikin da ya yi na baya wanda ya kuskure a cikinsa, ya zama ƙari a cikin sallah. Hakan nan idan damar zuwa da rukunin ta wuce, sai ya gina sabuwar raka'a, to waccan raka'ar da aka rasa rukunin a cikinta ta zama ƙari a cikin sallah. Don haka yanzu wace irin sujjada zai yi? Ba'adi zai yi. Don haka wanda ya manta rukuni ba wai sujjadar rafkanwa ne baya yi ba, yana yi, amma ba a madadin rukuni ba, sai dai a madadin abin da ya ƙara a sallah. Rukuni kan sai an zo da shi. Insha Allahu an gane. Qala ibn Rushd, malam ibn Rushd na Malikiya ya ce, ittafaqu ala anna sujuda yakunu an sunani salati duna al-fara'id. Malamai sun yi ittifaqi akan cewa sujadar rafkanwa ana yin ta ne an sunani salati, ana yin ta ne madadin sunnonin sallah, duna al-fara'id, banda farillan sallah. Ana sujadar rafkanwa ne yayin da aka manta sunna daga cikin sunnonin sallah, amma banda yayin da aka manta farilla daga cikin farillan sallah, nan kam sai an zo da farilla. Amma ita sunna wucewa take. Kaga wanda yana tsaye zai yi karatun sallah, ya yi kabbara, magariba ce, ya yi kabbara raka'a farko, sai ya shiru, sai da ya gama karatunsa tsaf a asirce, ya manta yanayi, sai kawai ya kama gwiwa yana cewa Allahu Akbar, ya yi ruku'u, sai ya tuna duk ma ashe a asirce karatun. To ba zai dawo ba, ba zai dawo ya sake tsayawa don ya maimaita karatu ba, a'a, ya wuce. Sai me? Sujudu sahwi, sujjada rafkanwa zai yi, shikenan, abin ya wuce. Ko wanda a sallar azhar ya kabbara raka'a farko, sai ya hau karatu kawai, bai farga ba malam, sai da ya gama sura, sai kawai ya ji a sha fili yake karatu, yanayi kuma ba abin da ba zai faru ba, to kawai ruku'u zai yi. Kar ya ce zai dawo, in ya ce zai dawo akwai matsala, domin karatun da ya yi karatun Fatiha, ya karanta idza jaa, duk a fili a salar azhar, sai ya tuna ashe surrantawa zai yi, to kar ya maimaita, ya yi ruku'u kawai. In ya yi ruku'u sai ya zama kawai kuskurensa, rafkanuwarsa bayyanawa a gurbin ɓoyewa, sai ya zama kamar ya ƙara murya ne,
sai ya ba'adi halawati magana ta kare amma in yace zai maimaita a sirrance to yanzu cikin abin da zai maimaita fa hadda fatiha ita kuma fatiha kamar ruku'u ne kamar ya kuke ganin wanda yayi ruku'u da ya dago sai ya sake yin wani da gangan kuma labarin sa haka ne yayi ruku'u da ya dago sai ya sake yin wani da gangan shi wannan da gangan ne ai ya riga yayi fatiyar sai ya sake yin ta da gangan to iri ɗaya ne shi yasa ba a sakewa wannan kuskuren da yayin sujjadar rafkanwa za ta iya ma masa maganinsa ba bukatar ya gyara shi haka batun da muka yi ɗazu wanda ya yi raka'a biyu wajen zaman tahiya sai bai zauna ba sai ya miƙe ya tafi raka'a ta uku to kar ya dawo ya ci gaba abin da ya bari bai kai a dawo a yi shi ba ya ci gaba a ƙarshe sai ya toshe wannan tawayar da aka samu da sujjadar rafkanwa cikin to akwai abin da idan an rasa shi aka kuskure shi ko aka manta shi sai a yi ƙabli ko a yi ba'adi don a toshe gurbinsa akwai abin da idan aka manta shi ko aka rasa shi sai an dawo an yi shi kamar rukuni akwai abin da idan aka manta shi ko aka rasa shi ya wuce ba abin da za a yi haka ba abin da za a yi kamar mutum ne zo kabbar harama zai kabbar harama Allahu akbar sai manta bai daga hannayensa saboda ya zo shi da waya a hannunsa yana kokarin kashe ta ya kashe ta ya sa aljihu ya ce Allahu akbar sai manta bai daga hannayen ba sai yana cikin karatu sai ya tuna ni fa da nace Allahu akbar ban daga hannaye ba to sai me kake so kai yanzu kaga ba za ka dawo dan daga hannaye ba kaga ba za ka sujjada rafkanwa ba dan haka kawai sun wuce ko addu'ar buɗe sallah ko zaman hutu da sauransu ko kada yatsa a tahiya ya ce ya manta bai kada yatsa ba fa dan haka zai yi ƙabli akwai abin da in kai masa ƙabli ma ka ɓata sallar dan ta girme shi ta girme wannan abu so barinta shi ne ya fi alheri a cikin sallah malam Ibn Rushd ya ce malamai sun yi ittifaƙi a kan cewa sujjadar rafkanuwa yana ana yin ta ne a sunnoni banda farillai wa dunar raga'ib kuma banda raga'ib farraga'ibu la shay'a inda ha fiha su raga'ib babu ma wani abu a wajen barinsu a cikin sallah kamar da in buga misali irin daga hannu irin addu'ar buɗe sallah du'aul istiftah irin zaman hutu jisul istiraha da sauransu babu komai anan wa ammal fara'idu amma kaga farillai فلا يجزئ عنها الا الاتيان بها باب ابنده زي وداتر امددن ركني سي زوا دشي وجبرها اذا كان السهو عنها مما لا يوجب اعاده الصلاه باسرها باب حالي سي دي ازو دا ايتا sannan kuma a yi gyaran tawayar da aka samu ko a yi gyaran aibun da aka samu na ƙari idza kana sahwu anha mimma la yujibu i'adatu as-salati bi asriha wannan din ma idan rafkanar yana daga cikin abin da baya wajabta sake sallar kwata-kwata. Idan rabkanar baya daga cikin abin da yake wajabta a sake sallar kwata-kwata, nan ne ma za a zo da rukunin sannan a gyara ɗorin. Shine jabr, gyaran ɗori. Amma fa idan barin rukunin ma baya wajabta sake sallah, akwai barin rukuni ko kuma akwai matsala ta rukuni wacce take wajabta sai an sake sallah gaba ɗaya, sai an sake sallah gaba ɗaya. Malam mai ahlari ya ce wanda ya rafkanuwa ya ƙara wa sallah adadinta, sallah ta ɓaci ko ba haka ba? Azahar zai yi amma ya raka'a takwas a rafkanuwa, to kaga wannan ai ba gyara, ba gyara. Ƙwarai da gaske ba gyara. Ah, akwai abin da ko wurin baka nake kaji zai duba ke duba ke Allah bai wannan fa sai dai a sai wani. Yawwa. Wasu ila al-Imam Ahmad an rajulin nasiya sajdatan min raka'atin. An tambayi Imam Ahmad dan Hanbali game da wani mutum wanda ya manta sujjada a wata raka'a. Kala Imam Ahmad ya ce yu'idu tilkar raka'a, to sai ya maimaita wannan raka'a, shi ne hukuncinsa. Wato dai a fahimci cewa barin rukuni ba a masa sujadar rafkanuwa sai an zo da wannan rukunin, sannan sai a sujadar a madadin kuma mai ƙarin da aka yi a cikin sallar. To wannan kuskure na shida mun gama da shi. Sai kuma akhta'uhumul qawliyatu fi tashahhud, sai kurakurai da masu sallah suke yi na furuci a cikin tahiyya, kurakuran furuci a cikin tahiyya. Kuskure na farko qawluhum bismillahi fi awwalihi wa as'alullaha fi akhirihi. Daga cikin kurakurai na furuci akwai waɗanda suke cewa bismillahi fi awwalihi wa as'alullaha fi akhirihi, wai da sunan Allah a farkonsa kuma ina roƙon Allah a ƙarshensa. A ga wannan mu a wajenmu babu wannan kuskura, babu shi wannan sai Larabawa gwanaye. Mu ina kaga Larabci ma da za ka ƙara wani ba cikin sallah da Larabci, ba a dai a gama lafiya ba. Wanda ma aka zo da shi ɗin ma ya haddatu mana daidai, balle haka karambanin zuwa da wani sabo. Wa hadhihi al-kalimat min az-ziyadat allati lam yadulla 'alayha dalilun sahihun yu'malu bihi. Irin waɗannan kalmomin babu wani dalili da ya zo da su. Qala al-Imam Muslim, Imam Muslim ibn Hajjaj yace wa qad ruwiya at-tashahhud ar-rasul sallama min awjuhin idda. An rawaito tahiyya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta fuskoki daban-daban, sihah, ingantattu. Falam yuzkar fi shay'in minhu, babu wani abu da aka rawaito qawlu bismillahi wa billahi, cewa bismillahi wa billahi, wala fi akhirihi, ko a ƙarshensa, min qawlihi as'alullaha aljanna wa a'udhu billahi minan nari, ko wani faɗin as'alullaha aljanna ina roƙon aljanna wa a'udhu billahi minan nari ina neman tsaron Allah daga wuta. Duk wannan Imam Nawawi ce ba abin da ya zo. Wato yanzu kenan akwai Larabawa masu yin haka in an zo yin tahiyya. Mu kawai sai dai in lada ne a kiran sallah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, Allahu akbar, sai fara kiran sallah. Wana a'udhu billahi da bismillahin waye ce? Ina ruwanka. Kawai abin da aka samu kawai Allahu akbar, ba ruwanka da wani a'udhu billahi ko bismillahi. Kiran sallah bashi da a'udhu billahi da bashi da bismillahi, babu. Ko kuma wani kafin fara kiran sallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, sannan sai kira sallah, babu. To mu ana samun irin wannan ƙarin. Ko kuma a iqama, ladani zai yi iqama, sai ka je yana cewa a daidaita sahu, a hada ka wadu a daidaita sahu, ai ba aikin ka bane, waye saka? Waye saka daidaita sahu? Ba dai saka, ba ruwan ka yi kama, ayi sahu na liman ne, bayan ka gama ikama liman ne zai ce a daidaita sahu. Kuma ba wanda ya ce ayi sahu kafin ikama. Ita ikama ana yin ta ne don wanda suke masallaci ko wanda suke haraba san za a shiga sallah. Lokacin daidaita sahu bayan an gama ikama ne. In ka ga dama ka tsaya a sahu kafin ikama kai kaso. In ka ga dama ka tsaya a sahu ana cikin ikama kai kaso. In ka ga dama sai bayan an gama ikama sannan ka shiga sahu, ohonka duk lokacin ba wanda aka amma lada ne tun kafin ya fara ya matsa wa mutane. Tun kan ya fara ikamar ma ya matsa wa mutane sai an hada sahu, ba zai yi ikama ba sai an hada sahu. A'a, kabbara harama ne ba a yi sai an hada sahu. Ba yi kama ba, duk wannan yana da kyau a kiyaye. Imam An-Nawawi yace wa qala jama'atun min ashabina ay ash-Shafi'iyya, wasu daga cikin malaman mu na Shafi'iyya sun ce yusahabbu an yaqula qabla tahiyyat, an so wai kafin yayi tahiyya yace bismillahi wa billahi at-tahiyyatu lillahi wa yurwa bismillahi khairul asma'i, wasu kuma aka rawaito wai yace bismillahi khairul asma'i kafin ya fara tahiyya. وَصَحِيْهُ الَّذِي عَلَيْهِ جَمَاهِيرُهُ يَتْيَ زَنْتَ مِنْ إِنْغَانْتِي وَدَّ مَفِي يَوْمَ مَعْلَمَنْ شَافِعِيَّةَ سُكَ أَكَيْ أَنَّهُ لَا يُقَدَّمُ تَسْمِيَّةَ بَاءَ غَبَاتَ بِسْمِ اللَّهِ كَافٍ تَحِيَّةَ كَوَى التَّحِيَّاتُ أَكِي فَارَوَا دَشِ وَسُنَّةُ أَنْ نَقُولَ بَعْدَ الْإِنْتِهَاءِ مِنَ التَّشَهُّدِ أَبُنْ دَ يَكِي أَسُنَّة بَايَن مُنْ غَمَا تَحِيَّةَ مُتِي اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ يَا اللَّهُ إِنَّا نَيْمَنْ صَرِنْكَ دَغَا عَذَابَ الرُّوتَا وَمِنْ عَذَابِ الْقَبَرِ haka daga azabar kabari, wa min fitnatil mahya wal mamat hakan nan daga fitnar rayuwa da ta mutuwa, wa min fitnatil masihid dajjal hakan nan daga fitnar al masihud dajjal, aw naqul ko mu ce allahumma inni as'aluka al huda wat tuqa wal afaf wal ghina, ya allah ina roƙonka shiriya da kuma tsoronka da kuma kamewa da wadatar zuci. Wannan shine abin da aka samu a sunna, wanda ya gama tahiyya zai iya fada, amma duk wancan abun bismillahi wa billahi bismillahi fi awwalihi wa akhirihi bismillahi kaza babu baya daga cikin abin da aka samu a sunna. Allahu ta'ala a'lam. Lokacin mu ya riga da ya kure, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tara mu cikin ladan abin da muka yi daidai, abin da muka yi kuskure Allah ya gafarta mana baki daya. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka, wassalamu alaykum wa rahmatullah. والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. Wannan yana cewa mallan yayin da nake bin liman sallah ta azhar nakan gama karatun sura ta shi kuma bai gama na sa ba, zan yi shiru ne ko kuma zan sake karanto wata sura ne, duk ɗaya ne. In kai shiru ma baka yi laifi ba, in ka ci gaba da karatu ka sauke bakara ba kai laifi ba, duk ɗaya ne. Saboda karatunka a cikin sallah dama mustahabbi ne, ba dole ba ne. In duka ma ba kai karatun ba ba komai. In ka yi kuma ka kyauta ka samu ladan karatu, sannan kuma ka ɗebe wa kanka kewa, baka ba shaidan dama ya raɓe ka ba. Don haka idan ka kammala sura, idan kana so ka ci gaba da samun lada na karatu sai ka ci gaba da karatu, kuma idan kana so ka ci gaba da ɗebewa kanka kewa, kana wani aiki baka zauna shiru shaidan ya raɓe ka ba, sai ka ci gaba da karatu. Amma idan ka yi shiru baka ci gaba da karatun ba, wannan ba zai cutar da sallarka ba, ba zai hana ingancin sallarka ba. Shi yasa nace maka duk ɗaya ne, wa in kana yin karatun ya fi rashin yin alheri, saboda abin da ke cikinsa na ladan karatun da kuma ɗebe kewa da yin karatu. Allahu ta'ala a'lam. Na'am. 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 Yawa suna guda ɗaya. To mas'alar
abinda yasa ban ce komai akan ta ba, mas'ala ta sunna a cikin sallah sabani ne tsakanin malamai, menene sunna? Ka fahimta? Yanzu a Malikiya abubuwan da suka irga su sunnonin sallah a wata mazhabar wajibai ne. A Malikiya sun sanya Allahu Akbar misali a cikin sallah, Allahu Akbar na intiqali, na tafiya ruku'u, da sami Allahu liman hamidahu, da sun sanya sunnoni ne, amma a Hanbaliya wajibai ne. Ka fahimta? Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, sun sanya su sunnoni ne, a wajen wata mazhabar wajibai ne. Sannan a Malikiya sai suka sanya abin da suka ce masa sunna, sai ka bar biyu sannan ka sujada rakaa'a, idan ɗaya ka bari ba za ka masa sujada ba. Naka shi sa a wajen Malikiya idan ka bar Allahu Akbar guda ɗaya to ba za ka sujada rakaa'a ba, amma a mazhabar Hanbaliya in ka bar Allahu Akbar guda ɗaya za ka sujada rakaa'a, tunda a wajen su wajibi shi. A Malikiya kuma sai ka bar biyu, in ɗaya ka bari ka ga shi yasa ban yi magana a kai ba. Ya fahimta? Da Malikiya muke karantawa sai ne magana a kacin da Malikiyar mu muke yi, amma yanzu wannan karatun ya haɗa Hanbaliya, ya haɗa Malikiya, ya haɗa Shafi'iyya, ya haɗa kaza, don haka shi yasa wannan batun sai ne shiru a kansa. Amma in na Malikiya kake so na gaya maka, to su haka ne, sai ka bar biyu. Shi yasa su ko tahiya mutum ya bari, ba don barin karatun tahiya ne yake ƙabli ba, a'a, tunda ya haɗa hadda zaman. Karatun sunna ne, zaman sunna ne, don haka ya bar sunna biyu, shi yasa zai yi ƙabli. To haka yake a Malikiya. Abu ɗaya ne suka ɗauke shi, shi kaɗansa za a masa sujjada rakaa'a, kuma sunna, sirrantawa da ɓoyewa, da bayyanawa. Wanda ya bar bayyanawa zai yi ƙabli, wanda ya bar sirrantawa zai yi ba'adi. Abu ɗaya ne, kuma sunna ne, amma sun ba shi sujjada rakaa'a. In ban da wannan, sai ka haɗa biyu. Ko sura ka bari a Malikiya, ko sura ka bari, to kana mata ƙabli ne saboda ka bari tare da tsaiwata. Tsaiwata sunna ne, karatunta sunna ne, to shi yasa za ka yi mata ƙabli. Allahu a'lam. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.